with drugs. Niwan in it. Top black boy. So, no one got a musu. Uncle didn't need your gamusu. Musu secure a bumusu. Yakamata mobumusu. No one got a musu. Uncle didn't need your gamusu. Musu secure a bumusu. Yakamata mobumusu. Don't know now, Musu Niwan in it. Don't want in it. Don't get on Suaini. Don't know now, Musu Niwan in it. Don't want in it. Dangiran suwaye bara na bali wata ai yanzu su tabbata me ma nace na bata makiyan ma duk sun bata in na faso sai an sani so black boy na bugari waka ta ta bugari maganan ma ake a gari maganan ma ake a gari in ka zo zaka ji sauti suke bi magana suke yi in dai ta fito mu za ta gani ai mu ta sani sosai oh my guys suspenders. We know you do for designer. Is it Gucci, is it Prada? Call me Jago, call me Weezy. So, no one ain't got a musu. Uncle didn't need your gum musu. Musu secure a bum musu. Yakamata mobum musu. No one ain't got a musu. Uncle didn't need your gum musu. Musu secure a bum musu. Yakamata mobum musu. Don't know now, Musu Niwan in it. Don't want in it. Don't get on Sua in it. Don't know now, Musu Niwan in it. Don't want in it. Don't get on Sua in it. Magana Banzachi.
Magana Banzachi.
Magana Iskachi.
Magana Iskachi.
Karaman Maganachi.
Karaman Maganachi.
Magana Iskachi.
Magana Iskachi.
Bata kai da ta banza ba. Bata kai da ta iska ba. Magana shashan cici. Magana jahilci ce magana an ta kai magana an ana magana fashiru ake magana ta kudi ake zancan fa kudi muke oh my guys suspenders we know you do for designer is it Gucci is it Prada call me Jago call me Weezy so no one got a musu mun kudin ne irga musu musu suke a ban musu ya kamata mu ban musu no one got a musu musu kudin ne girga musu 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 suke a ban musu musu ya kamata mu ban musu musu dan nuna musu ni wane ne dan wane ne dan gidan suwaye ne dan nuna musu ni wane ne dan wane ne dan gidan suwaye ne so black boy.